Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 10 ga watan Nuwamba 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a tashin wasu mabmai cikin wasu motoci uku tare da karan harbe-harbe sun rikida Mogadishu babban birnin kasar Somalia, inda akalla mutane 23 suka mutu baya ga yan bindiga mutum hudu, a cewar shaidu da jami'an lafiya. Fashewar mabman uku wanda ya faru a cikin yan mintoci kadan tsakanin su ya auna wani otel ne da ake kira Sahafi, wanda yake kusa da helikwatar yan sandan farin kaya na kasar Somalia. Wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya faɗa murya Amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jikkata zuwa asibiti. Jami'an tsaron da suka fara kai agajin gaggawa sun ce yan bindiga hudu ne suka shiga otel din, inda suka hau saman rufin ginin, wanda daga nan ne suka buɗe mutanen da ke kasan su ta. Jami'an dai sun ce sannan a hankali suka kashe yan bindigar tare da ceto dimbin mutane daga dakunan otel din. Tuna dai kungiyar Al-Shabab wacce ta fi shekaru 10 tana gudanar da ayyukan ta'addanci a Somalia ta dauki alhakin kai harin. Hukumomin tsaro a arewacin jihar California ta nan Amurka sun ce mutane 5 sun mutu sanadiyar gobarar daji wadda ta mamaye dimbin gidaje, ta kuma sa aka kashe dimbin mutane da gidajen su. Ofishin yan sandan karamar hukumar Butte ta California ya ce an samu mutane 4 ne cikin mota yayin da suka yi kokarin barin garin Paradise, garin da wutar dajin ta yi wa barna sosai, ta kuma tilastawa dubban mutane arcewa. Gobarar dajin wadda ta fara ci tun ranar Alhamis ta ƙara yin tsanani sosai, inda cikin gaggawa yanzu ta nufi wani birni da ke kusa mai suna Chico. Jami'ai sun ce zuwa yanzu an iya kashe kashi 5 cikin 100 na wutar. Kan ƙarin mutane 5 ɗin da suka mutu, wutar ta tilastawa mutane da yawa barin motocinsu waɗanda cinkoso tsare su akan hanyoyi, manyan hanyoyi. Jami'an 'yan kwana-kwana na jihar California sun ce tun ranar Alhamis suka haƙura da kashe wutar, maimakon hakan suke taimakawa mutane su bar yankunan da suke. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da ake zargi da aika mamaye ga masu suka shugaban Amurka Donald Trump ana tuhumarsa da wasu laifuka da ka iya kai shi ga hukuncin ɗaurin rai da rai. Jiya Juma'a ne aka gabatar da Cesar Sayoc gaban wata kotun tarayya da ke birnin New York, inda ake tuhumarsa da laifin wato aikata laifuka 30. Bayyanar Sayoc ta farko gaban kotu ita ce wadda ya yi a makon da ya gabata. Tuhume-tuhumen da ake yi wa Sayoc mai shekaru 56 sun haɗa da zargin cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai ɓarnar gaske da kuma rarraba makamai zuwa wasu jihohi na Amurka da barazanar yin amfani da su. Ranar 26 ga watan Oktoba ne dai aka kama Sayoc a jihar California, inda aka tuhume shi da wasu laifuka 5 a can. Sayoc dai ya dade yana rayuwarsa a motarsa mai dauke da hotunan nuna goyon baya ga Trump da kuma hotunan nuna kyama ga 'yan jam'iyyar Democrats. Ya zuwa yanzu dai bai amsa laifin da ake tuhumarsa ba. Kasar Pakistan ta nemi tallafin kuɗi daga ƙawayenta na ƙud da ƙud, ciki har da China da Saudiya, ta kuma neman bashi daga asusun lamani na duniya IMF domin su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin Pakistan ɗin da kuma warware matsalolin da take fuskanta. A farkon makon ne dai Firaministan Pakistan Imran Khan ya kulle wata yarjejeniyar tallafi da China yayin wata ziyara aiki da ya kai, inda ya haɗu da shugabannin China ciki har da shugaban ƙasa Xi Jinping. Jami'an China da na Pakistan dai ba su bayar da wani cikakken bayani ba, amma China ta ce tana shirin bayar wa Pakistan wani tallafin kuɗin da ba a bayyana kowane iri ba ne. cikin neman tallafin da suke kan ya samu tallafin dala biliyan 6 daga Saudiya lokacin da ya kai ziyara a can a watan Satumba. Haka kuma hadaddiyar daular Larabawa na da akarin bayar Pakistan din dala biliyan 6 da ta nema. Sai dai kwararru na cewa karbar tallafin kuɗi daga Saudiya da daular Larabawa zai iya zama cuɗeyin na cuɗe ka ne. Daga ƙarshe jiya Juma'a ƙasar Rasha ta karɓi bakuncin wasu jami'an gwamnatin Afghanistan tare da ƴan hamayyarsu na ƙungiyar Taliban a wani yunkurin da Rasha ke yi na kawo ƙarshen rikicin shekaru 17 da ƙasashen yamma suka kasa cimma. Yayin da yake jawabin buɗe taron a Moscow, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha tana tare da ƙasa ɗaya ƙasar Afghanistan inda dukkan ƙabilun da suke ƙasar za su zauna tare junansu cikin kwanciyar hankali da farin ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Kasa habashe shirin ya da zango domin sun yi abin koyi ba a nahiyar Afirka kaɗai ba har ma da sauran ƙasashen duniya. Kai har ma a nan Amurka kasancewa banda mace da ta kasance shugaban ƙasar Habasha nan yanzu haka daula a majalisar zattarwar ƙasar Habasha mata 10 ne a majalisar da ke da membobi 20 wato kashi 50% kenan.
Mata sun
mamaye kana kuma a ƙasar Habasha daula alƙalin kotun kolin ƙasar Habasha mace ce. Wanda haka kuma shugabar hukumar zaben ƙasar Habasha mace ce. Banda haka majalisar dokokin ƙasar Habasha kashi 37% na 'yan majalisar mata ne. To bari ma in kai ki daula ministan harkokin tsaron ƙasar Habasha mace ce. To mata a Najeriya suna neman
gaba daya.
Wato mata a Najeriya suna neman kashi 35% na madafin iko a siyasance
ai a Najeriya ma alheri kada in katse ki ko goma ma muka samu mun gode ai
to kin ga dole ne yau mu daga ma kasar Habasha tuta
gaskiya
to a yau din nan ma daula
bana an dama da mata sosai sun taka rawar gani
wani shekara ta mata ce kin ga anan Amurka zaben nan da aka yi nan Talata wannan karan an sami sama da mata 100 da za su tafi majalisar dokokin kasar Amurka
haka ne kuma da wannan shekara dai shekaran mata ce ko ina a duniya
to muna fata haka za ta kasance a shekara ta 2019 in an yi zabe a Najeriya sai dai kalubale ita ce a yanzu haka yanzu da muke magana da ke an riga an yi zaben
share fage an fidda gwani
kusan sai ka ce alƙalami ya bushe
ba a ba mu dama ba a ba mata dama an dama ba
akwai waɗansu da suka iya samu suka shiga suka sayi takara da yake kamar misali jam'iyyar PDP kudin form din su bai yi tsada kamar na jam'iyyar APC ba amma duk da haka waɗansu da suka iya kokari suka samu suka saya ba su kai labari ba to jam'iyyar APC kuma yadda aka tsula wa kudin form din nan to kwata-kwata
mata da dama ba su da daman su abin nan haka ne ai kin tuna mun ma mun yi shi a cirin mu na yau da gobe haka in kin ji ra'ayin matan wata tace an sa kudi ba su da halin da za su yi saboda maza ne ke da kudi a Najeriya
ai haka yake
to Allah ya ci gaba da dafa mana da
to amin amin to kasar Habasha muna daga muku tuta shirin filin abar ya huce yana daga muku tuta da wannan gagarumar ci gaba da aka samu inda ake damawa da mata
haka ne
to Allah ya bari mu bude babu gaishe-gaishe da mika gaisuwa ta'aziyya ga iyalan Reverend Tanko Ahmadu Sakkwato na kungiyar Bazata International wanda ya rasu ranar Asabar a jihar Plateau. Allah ya ba iyali jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin.
Muna kuma mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga baba Andrew Jarmai da iyalansa a Huntuwa jihar Katsina. Sai kuma likita Plana a Malumfashi da Alhaji Abdulkarim kafinta a Mararrabar Kankara. Muna kuma mika gaisuwar a bari ya huce ga Alhaji Musa Yalwa Umasha baban yan biyu da Amanzu Markus da iyalansu duka lafiya jihar Nasarawa. Sai kuma Usman Dalladi Burga a BRC Bauchi da kuma Bala Ahmed da Mildred Makam da iyalansu a Jos Kwata ta yamma da Bauchi da fatan sun tashi lafiya.
To amin amin haka ne kam. Sannu alheri ni ma ga gaishe-gaishe da ke hannuna a gaisuwan fatan alherin a bari ya huce daga Hajiya Aisha Abdullahi Safi mai gallery furniture a Kaduna inda ta ce don Allah ku mika mani sakon gaisuwan a bari ya huce zuwa ga ƴan uwana da abokan arziki kamar haka gaisuwa zuwa ga rabin raina ango na engineer Abdullahi Safi
to Allah ya sa shi ma rabin ranta
to kana ji engineer Allah sa kai ma hakan fa yadda ka faɗa kai ma haka miki suka ai ko da gaisuwa sati mai zuwa kai ma mu ji ka ce rabin ranka haka mai da
ko kuma yayi wata hikima a gida mu ji labari
haka ya kamata
ma tambaye ta
haka ne fa da mahaifiyata Hajiya Indo matar marigayi Alhaji Ahmad Nalili da kuma injiniya baba S sarkin yakin Kazauri gaisuwa zuwa ga Amina Ahmad Nalili da Alhaji Mamman Kamasho Daura da Alhaji Tasu Ahmad Lili Daura da Abba Lili Daura da Ibrahim Silakawu Daura da Umar Mainu Maiduguri da Aisha Maman Khalil sai Halima Barde da Najibu Daura sai daga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Ubarano Angon Amina Ahmed to da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya
to amin summa amin Habasha kenan kamar yadda muka ce yau can muka riya da zango
sai da abun Habasha
sun yi rawa gani saboda haka yau nan muka dusa
to ko dai zamu dan shirya ne alheri mu dan je kasar Habashan nan dai dan je mu dan
kin ga dai muna shiga
dan dama
yanda yake Habasha gaskiya babu shakka sun ci gaba kin san Ethiopia jirgin na Ethiopian Airlines din nan yanzu ba yana zuwa kowace kasa
a duniya
kuma da yake yanzu kin ga dai in zaki tashi daga nan Dallas dan a Washington din nan ba zuwa Abuja zaki tashi ki bar nan da wuri ki isa Abuja kusan karfe 3 in kika taso daga can kuma ki iso nan wajen karfe 3 to yana da dadi kwarai da gaske
haka ne kan ba ara kuma
ga abincin su da dadi
haka ne
ba dai tallafa muke
ni ma na taba shiga jirgin nan daga Abuja zuwa Dubai wani kuskus da meye da suka bani abincin su akwai dadi kan gaskiya
to kinga yake sun sa mata kuma dole in suna yin abin kirki mai yaba
dole mu yaba musu kan mu ma kasar ta mu aka ba mata a dama zamu yaba sosai
to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da gaisuwa bari ya huce ga Salisu Saba Tafida da Sarfilu Umar da Alhaji Aminu Isa sai kuma Alhaji Mansur Mahmud da Honorable Sani Zuru da Alhaji Uba Alasan da Ishaq Uba Alasan sai kuma gaisuwar bari ya huce ga Alhaji Awwalu Musa sai Alhaji Rabi'u Kai Gaman Gumen da Dr. Ibrahim London da Alhaji Ibrahim Lawal Gumen muna mika gaisuwa bari ya huce ga Alhaji Haruna Ibrahim da Alhaji Salim Maiduguri da Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumen da Alhaji Abdullahi Garba Katikan Gumen to ni dai wannan wani sunan sarauta ne Katikan Gumen to Sarfili gaskiya
Sarfili ya kamata mu nemo kan sai mana fashin baki ba
Katikan Gumen Sarfilu sai Alhaji Hashim dan makoyon Gumen da kuma Umma Faruk Gaidam da kuma Muhammadu Aliyu Gumen dan iyan Gumen daga ƙarshe muna gaida Kabiru Usman dan da kujan Gumen to wannan dai dan Gumen ne ya kuma da wannan to
ne dan garin su Sarfili ne
dan garin su Sarfili ne ya kuma da to da kuma dukan barin ce to dukan lahirin al'umma Gumen
kun tashi cikin koshin lafiya
muna fata duk kun tashi cikin koshin lafiya Sarfili na gaishe ku
amma da ne
karbi a ci
masa albasa
Sarfili na gaishe ku
Sarfili Hashim Gumen
kuma Dr. Hashim Gumen shi ma daga can Los Angeles
haka ne kam
a daga Vegas
haka daga Vegas kai har da ma dan jaririn Gumel din shi ma Khalil Malam Sallau Khalil Gumel shine
gidana Khalil Malam Sallau
yana da yayi wayo
dan masanin Gumel
shine ka
mai rukon gado
shine ka
to da fata an tashi lafiya
ni ma bari ni mika wannan gaisuwa sako ne daga Bala Muhammad Damban uban gidan bari bari inda yake cewa salam filin a bari ya huce da farko ina gaida ku da kokari bayan haka nake so ku isar min gaisuwa zuwa ga Haruna Goda in kaiwu Alhaji Mele Sufari da Abubakar Yaka Naji Bauchi to fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Dauda Hudu Unkuru da Nasiru mai gangariyar wankin hula Damban Taufa wannan yana wanke hula ce gangariyar wanke hula
ina tsaban Chinawa za su kashe mishi kasuwa tunda wata irin hula ake sako ta daga China ba a wanke ta
ba a wanke
ta ba mata irin wankin hula kube nan
kuma dai tafi su ma hadu a banki da su kuban da kowa
sai ta dauki mataki da daula a kashe bada sana'a kuma a kan dauki mutanen mu
ai baki sani ba alheri wannan ina jin sai labari dai kan lokaci abinda in kika je China hatta yanzu irin shaddan nan zaki gani duk suna yi si embroidery din da ake
ba tana sai dai ta nan da abinnan a China an yi ta kawai kai sai dai ka je ka dauka kawai ka
zuba su nan kan suna da basira rai ne kade ba su iya yi in China
to
zuwa ga Yahaya Abdullahi Damban da magaji Allah saka tashar magarya kumu da Alhaji Mustafa Shamudu Damban da mai girma sarkin Damban Idris Baffa Musa a ƙarshe da daukacin membobin ƙungiyar muryar talaka da ke karamar hukumar Damban da fatan sun ji suna lafiya to bala Muhammad
mun gode amin su mami to dole kafin mu baki dama ki ba mu wannan labarin da kike tafi da shi bari mu fara da wani labarin Amurka
to alheri
yawa to kin san da yake an yi zabe ranar Talata wannan zabe kuma duk da yake dai kowace shekara nan akan yi wani abu na tarihi amma dai bana an yi tarihi ta fannoni daban-daban a wannan zaben rabin wa'adi to daga wata mace ce kin ga ga hoton tsohuwan nan da na nuna miki kina ganin ta da wani wata mace ce ɗan shekaru 82 bisa ga bayani bata taba yin zabe ba tunda take
a duniya kuma ba amurkiya ce
sunanta Gracia Lu
gatanan ma baturiya ce
to karan farko aka tsuma ta sai tace wannan shekara sai ta kada kuri ba ta da lafiya ma tana tafiya ne da wannan akwatin kwalban na ta iska sabili da ba ta iya limfashi da kanta sai an sa mata wannan iskan da ita take limfashi ta shigo kwalban aka dauko jikokinta jikata ta dauko ta ta kai ta wurin zaben nan shekara 82 ta jefa kuri'a da aka ba ta lika mata wannan bajin da ake cewa
ba lika an kai zabe in ka kada kuri'a
ta da kuri'a su ne take cewa kamar sai ka ce ta cika burinta wani burinta na rayuwa tunda bata taba yin zabe ba kuma daula abin da ya dauki hankalin mutane da dama dangane da wannan labarin wannan tsoho shine jin kadan bayan ta kada kuri'a nan sai ta mutu
Allahu akbar shikenan raye halinsa akwai wani abu da na kula da tura zaki ga duk wani inda suna da burin nan zaki ga sai sun cimma burin nan a rayuwar sai sun cimma burin nan
na ta shine wannan
kada kuri'a kuma da ta kada sai kuma raye halinsa
to abin tambaya da kowa yake yi shine babu wanda ya san abin da ya sa duk shekarun nan bata kada kuri'a ba babu wanda ya san haka to amma dai bisa ga bayanan jikokinta shine wai a wannan karan ne aka zaunar da ita aka nuna mata tasirin wannan kuri'a
haka
in kin jefa ga abin da yayu sabili da kuri'a ki zai faru idan ba ki jefa ba ga abin da yayu sabili da rashin kada kuri'a ki nan to aka tsuma ta
wannan kam babban ma muhimmin abu ne kam da kowa ya kamata ya saurara
shi yasa ake cewa kuri'a ka yancinka idan baka kada kuri'a ba kai
koke da gwamnati ka ce gwamnati bata kaza ba dan haka kowa ya dage ga zabe na zuwa a kasar Najeriya kowa ya dage ya kada kuri'a shi
yawa to daula naga kina tafi da wani labari tinka ba shigo kike ta buje wani dariya
akwai labari ka
in ka fuki shigo daga kina bushewa da dariya
haka ne kam
me kike tafi da ji
to wani labari ne da wani mai sauraron mu ya aika mana sunan shi Yusuf M Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe ba dan Gombe ne to shine yake bada labarin yace akwai wani dan kasuwa yana ta kasuwanci sai ranan kawai ya tashi sai yace ai shi gidan zu yake so ya gina yayi ta shiri ya sa baka shi dogon buri yana son gina gidan zu kasuwancin da yake son yayi kenan Allah kuma ya bashi iko ya cimma burin shi ya cimma muradin shi ya tashi ya gama gidan zu din shi sai ya sa kudin shiga kofar gidan zu ne ra 100 akai kwana 1 kwana 2 kwana 3 har sati ba wanda ya shiga gidan zu ba kowa da yazo kallon dabbobi a gidan zu sai ya tunani ya ce to kila ya ma mutane tsada ne bari ya rage sai aka rage shi daga naira 100 sai aka dawo da shi naira 50 shi ma haka akai kwana 1 kwana 2 aka share mako ba wanda ya shigo gidan zu ya kara zauna ya yi tunani dai ya ce to bari dai ya kara shawara dai ya gani wannan karo na karshe ya bashi a naira 20 akai naira 20 shi ma shiru ba wani malukin da ya shigo gidan zu sai ya ce to ya san me sai sai ya tashi kawai ranan sai ya ce to ya bude gidan zu kuma ya zama kyauta kowa ya shigo yana fadi wannan ba a kara awa nawa ba da abin nan da shela a gidan radio cewa gidan sabon gidan zu ya zama na kyauta aiko mutane akai tururuwa masu san na banza abin da mai ake ce wa man ta raka baci sidda an samu baci kenan wanda ya ga baci shikenan akai
ana san
na banza aka taru aka cika gidan su ya kalla ya fara lissafi ya ce yanzu wa'innan tarin mutanen da ya samu naira 100 nan nawa zai samu ga kudin da ya kashe ba riba ba komai yayi tunani yayi zufa sai ya ce can ya ce to ai na san yanda zan yi maganin su sai yaje sai ya kulle kofar gidan kofar gate din da ake shiga su yazo na yayi tunani me zai yi haba can bayan ya kulle gate din gidan su
din zai da
kawai sai ya koma baya sai yaje sai ya bude gidan da zaki yake sai ya sako zaki sai yace sai ya fara shi ne yace to duk mai son ya fita daga gate din nan 1000 kaga gudu mutane
To wannan labari yace wata rana ne wata mata ta hawo mota passenger ita da yaranta sai suna cikin tafiya a cikin motar sai wani ya juyo ya kalli matar ya kalle ta yaranta ya girgiza kai sai yace ma matar yace Hajiya sai tace na'am sai yace mata tunda nike ban taba ganin yaro mummuna kamar irin wannan yaron naki ba
ya kalla uwar ya gaya mata haka amma wannan bai kyauta ba an ce ai ko mutuwa tana tsoron idan mahaifiya mutuwa kanta in ta zo sai ka karkata kafin ta dauka ran danka
haba dan ba to ke ka ba ke ce zo in ce miki dubi kidan ce ke
an ce da ba kowa muni
wannan muna
ina gaskiya sai na ji ba dadi a raina
haba ke dan sai ki kama ta tarasi abin da tace mu direba tsaya direba tsaya sai direba ya tsaya ye faki ita ce dama gaba take fitace mai dani baya kuma baya ta koma baya da danta tana rike da danta zauna aka matsa mata aka ba mata wuri ta zauna ta ci gaba tana ta sunta tana ta zauna wuri ta sai wani da yake kusa da ita ya yace mata Hajiya lafiya kike ta surutu haka ke kadai kaji abinda wancan mutumin ya faɗi mana sai ya ce mata kai gaskiya ya cancanciki mare shi sai kika kyale shi ai da kin kaura miki mare sai ta ce haka sai da kin kaura mata bari sai ta tashi ta yunkura tace ai ko haka ai da kin huce sai ta yunkura sai tace sai ya ce kin ga mi koma birin nan naki na haninki in rike miki kije ki kaura miki mari
wato shi dan
da wace yace miki mummuna shi kuma an gadi shi zai ce wannan dan biri ne
dan biri ne
yace mi koma mu wannan birin da ke haninki
to ba ashe za a mara mara kenan in ta gama mara wanda yace mummuna sai wanda da ta mara mai wanda ya kira biri
ka fice je ta mara wanda wanda yace mummuna daki sai ta fara
ka fara ba
Me dan biri ke da? To dala zaga malama Jude ta fara daga ba da hannu
sai haka ne ka
tilas mu ja birki dan. To yanzu a madadin
Daula Salim.
Alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci.
To amin alheri.
Haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da Hansi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa dan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
dites-le